masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
That way to go, you finally broke your arm. That way to go, we can't even talk or cry or even wonder why. That way to go, didn't you believe me when I loved you? I guess you thought we were playing games. All this time I tried to think I've known you. I guess I really only knew your name.
Rasanyin na barka da asuba.
Barka ka dai malama.
Ka dawo aikin yamma.
Awo.
Ya kaje. Ya kaje na yi shift din bature.
Eh to gaskiya ni da yake kisan an riga an sa ba dare ba rana.
Na ga
aikin din da ba dare ba rana.
Na ga kamar ido na dan ja kuma ana ta hamma.
Wallahi. Ai ba ke bari ai hamma ba. Ai ai ina fada wa duniya ko ban barin fadi ko da yake baki sa a fadi amma dai sai na fada babbar mai masaukin baki kuma gaskiya baki barin baki cikin matsala za ka ba su saurare su taya mu godiya
sai na mura ba da baki
eh to ka barin baki amma sai na fada
na san yin na
Let me stay That way to go Find a break it all That way to go We can't even talk Or cry
I think in about a moment Fire that Mika gaishe da farko zamu mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi baba na dada Indo na dada Ladidi da dai sauransu duka domin rasuwar baba na dada wanda ya rasu a malumfashi makon da ya gabata an kuma riga an yi jana'izar sa sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi Hassan Sa'idu mijin yawa da aka fi sani da Papa Aluta gaisuwa daga hannun shugaban jami'ar Kebbi jihar Nasarawa Professor Suleiman Bala Muhammad a bisa ga bayanin nashi kafin rasuwar Papa Aluta shi ma'aikaci ne na sashen kula da harkokin ɗalibai a jami'ar jihar Nasarawa da ke Kebbi wannan kuma gayyata aure ne na sanyin na iyalan marigayi Mr. Peter dan Maina Laukayo da HL Mr. ko His Royal Highness ne ake so a ce HH
eh
to mai martaba kenan zamu ce ko
a gaskiya kan
so da mai martaba Mr. Musa Bawa dagacin gudu-gudu
to
karamar hukumar jama'a ta jihar Kaduna zuwa bikin auren ƴaƴansu Ishaku Peter dan Maina da Jummai Musa Bawa koi wannan auren sai a watan gobe ne fa za a yi shi
to
ranar 28 ga watan da zamu shiga na gobe kenan Disamba shekara ta 2019 da karfe 10 na safi za a daura auren nan ne a Equagonist Church Murtala Muhammad Way Bauchi kuma ayi biki a Zaranda hotel din Zaranda
ai wannan shi ake kira mazurfin ido kenan ko da wuri yake so shi ta Bala Margaret ni ma dai akwai ta'aziya wanda zan yi ga iyalai da ƴan uwa da kuma dukkan jama'ar ƙauyen mu na garin Sanyin na saboda rasuwar da muka samu ta wani yayan mu Muhammad Bafashi wanda aka fi sani da Bafashi Odita Sanyin na da haka muna mika sakon ta'aziya kuma muna fatan Allah ya gafarta mishi ya karɓi bakon sa
amin amin Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen
to amin sun
mu'ani sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Murtala Abasu yace a isa man da ta'aziya ta zuwa ga tsoho ma'aikaciyar ku Halima Jimrau na rasuwar mahaifiyar ta kasan mahaifiyar ta
wani
kimanin watanni biyu ko uku kenan da suka shige
yace
to Allah ya yi mata rahama ya sa kwanciya hutu ne
amin
sai kuma yace a isa man da gaisuwa ta ta bari ya huce ga abokina kuma takwarana Alhaji Murtala mai gida Kwantagora dan Asabe mai fata ya wuri da Muhammadu Magaji kafinta Bodinga da Alhaji Umaru Kolanu ne Usalle da babana Malam Idris da ke fadar mai martaba sarkin Argungu da dan uwana Malam Lawali Gorundiko Gorundiko ne na Sanyina
to gaskiya kan garin nan sai a hankali
gaba ba ka san shi ba to Allah ya sabu fada daidai da dukan al'ummar garin Gorundiko take cikin gundumar Kanyiwa
to
sai kuma bai tsaya na haka ba na Sanyina yace to ban haka labarin da ya fi burge ni a satin da ya gabata shine wanda takwarana Murtala Faruk Sanyina tare da Antigres kuka bayar game da kyautatawa jami'an tsaron Amurka musamman jami'an 'yan sanda yace sabanin na ƙasa ta Najeriya inda jami'an tsaro in ya hange ka akan kuskure
Ali ka zai yi ka aikata
ya hange ka akan kuskure da rashin sani to zaka gano kuskuren ka yace to Allah ya kiyaye
to an sun ma'anin
daga Alhaji Murtala Abasu mai shadda Kwantagora
to madan lato sakon gaisuwa na gaba kuma ya fito ne daga Adamu Habu Umar Nyanga a karamar hukumar mulkin Taura a jihar Jigawa yace assalamu alaikum ina da Allah ku miƙa min gaisuwa ta ta abar ya huce zuwa ga mahaifina Malam Habu Umar da Baba Isa Umar Maje Taura da Alhaji Mansur Sule Hadeja Aminu Adamu Malam Madori sai kuma Buhari Haya Unguru da Inuwa Gwate Gumau sanin daga ƙarshe ce Ahmad Dambauci mai cika bakin kasuwa Gumau
Get cold and hot, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a pain I've got. It must be love. There's nothing I can do. All that I want is you. Look what I'm going through. It must be love. It must be love. Oh, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of.
To kamar da muka saba na Sanyin na makon da ya gabata muka gayyaci muka babban bako
ai ya ba mutane a cikin yawa
da ba muka ce ba su saurare mu su gaza ya safa mu na Facebook domin su gaya mana abin da suka fahimta da labarin na ashe ko ya shigar da su
a dokta ai bukatar sa sadiya
dan sa ka shigar da su
wallahi ya shigar da
su to bari mu fara da wannan sakon da wari malam bare zuwa dan Nijar mazaunin kasar Libya ya rubuto ya kasa kamar da muka bayyana bakon da ya shige ana tsorawa sai kaga mutane nan da nan mutane sun karanta suke ba da amsoshi sai da ya rubuto sai ya ce wai to ni ina dauke da labarin wani bafin latani dan mun ce banda tsokaci akan labarin da muka bayar in ma suna da nasu su bada wai shi ya ce wai to ni ina dauke da wani labarin bafin latani to amma ina gudun kada in rubuta labarin kakin lokacin ya yi ba ku karanta ba to kaje mu a halin ba ku lata ne
a'a ya dai mana aliki ya san abubuwan da yawa
haka ne ya san ku lata ne wato wanda to shi yana tsoron kai rubuta to gashi mun karanta gashi ba labari
to ai wannan ba ku lata ne bane sai Salisu Liman fata shi kuma cewa to gaskiya kalaman Dr. Mansur da yayi ni wallahi ko dai ban gani ba amma Allah ya sa Dr. Shawarwari ma
to da takada ji shi ko Dauda Hudun Guru cewa assalam gaskiya ni dai a wancan labarin ban san abin da kuke faɗa ba domin ko ban yi san kwatanci ba ko wannan
Allah ya abuɗe maka gaskiya to sai Alhaji Mai Hulla askira yake ina muku fata alkhairi Allah ya taimake ku ni dai gaskiya ina ganin kun cika bada labarin hulani madalla shi ya kamata a ce kuna bada labarin bare bare da
yau ko yau kwantar da hankalinka
eh yace saboda kowace kabila suna da nasu
to ba shi yasa kai na sakwatanci ba satin da ya wuce san yana
to gaskiya
to ba mu da din Salihu daga Garba she da ke jihar Taraba cewa a gaskiya ni ban gane kalmar Dr. Mansur ba amma inda hali ya kamata mutum na faru san yi ne fassara
ba ga mallama gure ce sai a to a samu takarda a tsara albashi
wannan kuma na shi da ba ko na Bature ba a yi
albashi eh sai yayi kokari ya ji albashi
Bature ba a aikin banza
to lalle kan to shi ko baba gana Alhaji Isa da masa cewa ni kan hakika duk maganganun da wato maganganun sakwatanci gaskiya tana bani mamaki don muna jin daɗin haka ku huta lahiya
to sai Alhaji Yaro Bula yace gaskiya shirin nan baya wuce ni amma yaya zan turo sakon gaishe gaishe na a cikin shirin naku to Alhaji Yaro Bulbula inda ka rubuto wannan gaisuwan ma inda ka rubuto gaishe gaishe da mun karanta to ta wannan hanya ma kana iya aikowa banda haka kana iya aikowa ta hanyar email kana kuma iya aikowa ta wannan lambar waya da muke bayarwa na dar gaishe gaishe haka ma ga ma wannan gaisuwa da muka samu ta wannan hanya
magana Usman Dan Fulani mararraban yawuri jihar Kebbi tare da Najeriya zuwa ga sai na bari ya huce hoyin nan mai farin jini ina ma duka ma'aikatar sashen Hausa murna Amurka fata alheri ina wata za a yi karmin da zai kwana zuwa ga waɗannan mutane kamar haka Abakar mai faci mararraban yawuri malam jiba malamin dabbobi mararraban yawuri tsohon malamin dabbobi mararraban yawuri Yakubu Hango malamin makaranta jini yawuri ina gaida Ibrahim Hezbi Kutfa Zaria ina gaida Abdulkadir Ali Maruza ina gaida Umar Abdullahi Gambaki Abubakar Salisu Goreki ina gaida Namairu Umar Makera ina gaida Wari Malam Bare Bare Zuwa ina gaida Yunusa Tanko Bane Mbaka ina gaida Sani Mai Lange Lange Yawuri da fatan sinji da fatan na fata shi lafiya Grace Alheri Audu da ma abokan abokai
to lalle ko zan Alhaji Mele Yusuf Fari cewa ni dai babu abin da yake birge ni irin inji ana sakwatanci
abba
to lalle ko zan
ka koji to sai Iliya Hussein Usman Jonah da Potosum yace dubun gaskiya da fata alheri ga daukacin yan dandalin abari ya huce baki daya
to muna godiya wannan godiya kwarai da gaske sai Rukayya Usman Fari Jebuwa Allah ya sa na faɗi daidai to daga jihar Yobe tace to ban sani ba shi ma dai rabin ilimi ne dan haka ina tare da akwatin rediyo na dan kasancewa da ku domin mu karu da wannan sakwatanci da Dr. Mansur Isa Buhari
yawa to na san yana za mu rufe wannan babin da mutum ɗaya Tilo Muhammad Bello daga koma dashi ne a jihar Bauchi koma dashi ne koma dashi ne ni dai ba dashi ma dashi a jihar Bauchi ban san wannan garin ba ni dai na san Bauchi amma ban san wannan garin ba yace to shi ga yadda ya fahimci labarin na san yana
to
yace da zakara ne da kaza suna rayuwa tare
to
sannan kuma shi ba ba
da yi mutane
yace to da zakara ne da kaza suna rayuwa tare sannan kuma akwai bijimin sa guda biyu da suke rayuwa a gida guda
to
sai wata rana sai sharin nan suna fada da juna suna karo sai zakara yace Allah ya tsare mu kada wannan fadan ya dawo kan mu ya shafe mu alhali bamu ji ba bamu gani ba
na'am
to a maimakon kaza ta ce amin sai ta ga da baki take haba dai ba ta inda wannan fadan zai shafe mu. To a yayin da sharin nan suke karo sai dan mai gida ya shigo gidan sai suka karya shi bal.
Na ro aki.
Kenan sai mai gidan ya kawo kaji da yanka fadan sa mai karya. Kaga kenan fadan sharu ya shafi zakara da kaza.
Gaskiya.
Abinda na fahimta kenan da wannan labari sai ga Muhammadu
bai. Yayi kokarin gane, yayi kokarin gane darasin da labari yake koyarwa.
Da yake wai maimakon ta ce amin, an yi ada maimakon ta ce amin, tace kaman labarin dan Ibro ne wai zai je kasuwa.
To. Ko ne da Adole fi yake insha Allah. Ya ba da
kasuwa shine wannan. Ita kaza maimakon ta ce amin.
Ai malama Grace kar ma huta rare su damu. In Allah ya su in hali yayi. Sai na to musu da zauren sakwatanci gidan.
To.
Sai mun kafa wani zauren sakwatanci.
Sai ba su saurare kun ji dai na sanyi ne ya ce labarin inda baki zaka ba shi nawa zaka ba shi kenan.
Madalla in ba shi zan ba shi ko kuma ina ina dai ba shi 40. Ai wato ya je gano alƙullan labarin. Amma akwai kalmomin da zuwa yace da kaza da shi suna rayuwa tare.
Eh.
Ai magana suna can kololuwa bisa da yace. Da gane abin da aka nuna haka da.
To da rayuwa ce ta tare da yace.
Amma ya kokari.
To ni na baka, ni na baka 85.
A'a to yace.
It must be love, oh, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling it must be love.
Na san yana na ganka da labarin dan Fulani, ina ga dare na neman ta ci gida.
Ai ke son mutane ba su barin kazafi.
To,
eh Muhammad Ahmad Usman.
Eh,
tun ga makeri jihar Niger. Na san ana haka.
Eh, shi ci da yako
kazafi. Wai labarin shi da turo na kazafi.
Eh to.
To wai wani Fulani ne ya kai makela dinki.
Eh.
To bayan sun shirya kudin da kuma ranar da shi ba Fulani zai je karbi dinki. Kullun idan ya zo karbi dinki sai ke da yake da Allah ya hakuri wai bai gama ba.
Eh.
Kullun da Fulani da ya zo sai a zai to ranar nan sai kila shi kai shi ya gaji da
da kariya.
Eh, ji haka ran da yake yawa Fulani. Sai ce sai yana hange ba Fulani sai ya lade bayan kauri haka sai ce ya mayaran shi da Allah su ga ba Fulani ya yi tafiya. To sai da usuwar shi
kuma ta ce ga baba ya ce muka ce.
Eh yawa, a'a ba su ce haka nan ba. Da isowar ai wannan ma dan Fulani ai wayo yayi.
Ai
don da iso dan Fulani shagon sai ce mayar kai ina tela suka ce ai ya tafiya. Shi kuma dan Fulani a shi ya ga kafafuwan tela a bayan kauri. Abin da kauran bai rufe kafafuwan ba. Ya tage sama.
Aje kofa mata kai kasa ba.
Eh, yanzu wannan yanzu maganar da ya matakin da ya dauka yanzu mutane sai su ga wai kamar za su dauka wai kamar wauta ne alhali hikima yayi.
Eh.
Duk abin da yake. Shi to zan bar muku sako. Idan tela ya dawo.
Eh.
To ku sai masa. Nan gaba idan zai tafiya.
Eh.
Ya rinka daukan kafafun shi yana tafiya da su.
Masa a bayan kyaure.
Kada ya koma bari su a bayan kyaure. Ka wani abu ya shiga a dauke su.
Na san yi
na. To, kisa abin da tela yana tela yi, dole sai tela hito yana da yana cewa. Yana cewa shi dan Fulani ya gani. Yanzu da ya ce mai kai da
ba ga dole ka zaka. Kai dai dan Fulani kawai cin sa a yi. Ashe shi kuma ma tela ma, ashe ya fi dan Fulanin ma.
Wauta ba?
Awo.
Ashe ai dan Fulani wauta.
Ashe na Fulani kawai ake to ga na bare bari. Wannan labarin babbar bare shi kuma da tela.
Shi gaskiya da.
A
gaskiya ne da kin fada tun kare ki fada maka gaskiya ne
da tun labarin teloli ake yi to wannan babban bare ne da tela. To sai ya kawo dinki shi ma ya kawo dinki shikenan da aka ya kawo dinki ya bi kai telolin da halin su da suke ko a nan Amerika na ga maka ko a nan Amerika ga an kakan samu irin wannan in tun da mu dai waɗanda suke mana dinki ba ɗan gida bane
eh gaskiya
aha to saboda haka halin ba a bari ba a tara dinki ka je yau ka dawo to shikenan sai da ya je wurin tela ya yi mishi dinki ne dinki aka mishi dinki wando ya matse shi
asha ani ba ai baki mu
dinki wando matse shi.
Falwa gida shi ne da dan labari da kanto
shi ne nan da shi ne ya je kafin wanda yake da ya tafi kasuwa ya zo ne zo da shi da sai wanda yake ba wanda yake ta cikin jama'a
wata sabuwa
au shi ya kama shi au shi ya kama shi cike da ya zo wurin ta tela ya zo wurin tela ya tsaya bakin kofa kyaure kama kyaure ya ce wuce wa kira tela aka kira tela sai ta kama shi wai sai ta mushi yana da tambaya sai mushi bene ne ya ce wai ma wai wannan wandan da ya dinka mushi na zama ne ko kuma na tsaya na tsayawa ne sai tana ya tafi tana da ya fahimci abin da ya faru
sai ce mai ai na tsayi
ne sai ce mai na tsayawa ne sai ce to ka koki ka a ya ce nan gaba na ka muka dinki ka rika min da na zama sai ce ga
lawan da ta dawo ne biyu wata baba platrin da ke wannan bota
da na bani ne da wannan labari kana mai wata
ina ganin shi zamu wannan labarin guda biyu zamu ba masu sauraron mu
wane ne fi wata
ba ai ina tabbatar miki ko kudi ina sakawa a kan wannan ba zan
da ka malama shi da ta daga bana da ta fita da ka dan zamu jabirki ya sa madadi
mutum na faru sanyin
nan alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
I live so close driving in a Pontiac just about to lose my mind I was going to Arizona maybe on the California where the people all live so fine. My baby said I was crazy, my mama called me lazy, I was gonna show them all the time. But you know I ain't no fool and I don't need no more schooling, I was born to just walk the line. Living on Tulsa time, living on Tulsa time. Well, you know I've been through it when I stick my watch back to it, living on Tulsa time. Talking on the telephone line, but they don't need